sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Murtala Fawar Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin. A yau ranar Asabar 17 ga watan Disamba na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID za ta tallafa dala miliyan 6 don bunƙasa harkar noma a arewacin ƙasar Ghana. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya daga Murtala Tukunna.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatan ceto sun sami zaro gawar wani karamin yaro dan shekara 1 da haihuwa daga baraguzan wani gini a tsakiyar birnin Kryvyi Rih biyo bayan wani harin makami da Rasha ta kai. Kremlin ta ce hare-haren na makamai masu cin nisan zango da aka auna wasu muhimman wurare a Ukraine suna zuwa ne yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kammala taruka da kwamandojin dakarun sojinsa. Yana mai neman shawarwari kan yadda suke ganin za a ci gaba da samun nasara a mamayar da aka kai wa Ukraine. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a ƴan kwanan nan ana samun ɗan ƙaruwar hare-haren Rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa akasari hare-haren sun haɗa da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa, amma ba shakka sun haɗa da jiragen sama maras matuƙa da irin ta samar waɗanda aka tayar da su daga yankin Krasnodar na ƙasar Rasha. 'Yan ƙasar Tunisiya sun nuna ƙarancin sha'awa na shiga zaɓe a safiyar yau Asabar. A zaɓen majalisun dokoki da mafi akasarin jam'iyyun siyasa suka ƙaurace masa bayan da suka bayyana shi a zaman wani yunkurin ƙarshe na kafa gwamnatin mutum ɗaya na shugaban ƙasa Kais Saied. Zaɓen wanda ake gudanarwa shekaru 12 bayan ranar da wani mai sayar da kayan marmari Mohamed Bouazizi ya cinnawa kansa wuta a matsayin zanga-zanga da ta ja hankali a ƙasar ta Larabawa zai samar da sabuwar majalisar dokoki wadda ake ganin 'yan majalisar ba za su yi wani tasiri ba a manufofin gwamnati. Fitowar jama'a ta fi armashi sosai a zaɓukan da suka gabata tun daga juyin-juya hali na shekara ta 2011 da hamɓarar da mulkin kama-karya da kuma kafa dimokuraɗiyya fiye da zaɓen na yau Asabar inda aka ga mutane ƙalilan a rumfunan zaɓe a babban birnin ƙasar. Mamallakin kafar sadarwa ta Twitter Elon Musk ya wallafa saƙo da safiyar yau Asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar Alhamis. An buɗe shafukan da dama ciki har da na babban wakilin muryar Amurka Steve Harman jim kaɗan bayan wallafa saƙon. To sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake buɗewa ba. Musk ya ce ya toshe shafukan ne saboda 'yan jaridar suna bayar da bayanai kan wurin da jirgin samansa yake, wanda ya ce hakan ya haifar da musgunawa ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa. To sai dai kuma ba ko ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ya wallafa wani bayani kan bigiren jirgin samansa da ya bayyana a wata kafar watsa labarai ta yanar gizo, duk kuwa da cewa sun ɗauki labarin Musk da kuma rufe shafin jirgin samansa na Elon Jet. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mahukuntan ƙasar Malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da ƙananan yara 5 sun rasa rayukansu da safiyar jiya Juma'a sakamakon zaftarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar Selangor mai makwabtaka da babban birnin ƙasar na Kuala Lumpur. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku. Har yanzu kuma ma'aikatan ceto na neman gano mutane 15 da ba a gani ba. An dakatar da ayyukan ceto da tsakar dare sakamakon rashin kyakkyawan yanayi, to amma kuma an ci gaba da safiyar yau Asabar. Kamfanin dillancin labaran ya ce jami'an ƙasar ta Malaysia sun ce an sami baraguzai na kimanin tazarar mita 450 a sansanin, waɗanda aka kiyasta za su iya cike ramukan ruwan ninkaya 180 na wasannin Olympics. Majalisar Dokokin Ƙasar Peru a jiya Juma'a ta yi watsi da wani yunkuri na ƙara matso da lokacin gudanar da zaɓe, a yayin da mummunan zanga-zanga suka datse dubban 'yan yawon buɗe ido a birnin Machu Picchu. Masu zanga-zangar suna buƙatar a sako shugaban ƙasar da aka hamɓarar Pedro Castillo da kuma neman wanda ya gaje shi ya yi murabus kana a gudanar da sabon zaɓe. Egypt amma kuma ƴan majalisar sun kada ƙuri'ar kin amincewa da kudirin dokar ƙara matsowa da lokacin gudanar da zaben fiye da shekaru biyu daga shekara ta 2026 da aka tsara zuwa watan Disamban shekara ta 2023 mai zuwa. Lamarin ya fuskanci turjiya da zanga-zanga wadda ta yadu da kuma karuwar adadin waɗanda suka mutu bayan da masu zanga-zangar suka yi yunkurin kutsawa a filin jirgin sama a birnin Ayacucho da ke kudancin ƙasar wanda sojoji ke gadinsa a daren Alhamis. Shugaban gurguzu na ƙasar Philippines Jose Maria Sison ya rasu a daren jiya Juma'a yana da shekaru 83 bayan kwashe tsawon makonni biyu yana tsare a wani asibiti a ƙasar Netherlands kamar yadda jam'iyyar sa ta bayyana a yau Asabar. Sison shine ya kafa jam'iyyar gurguzu ta Philippines wadda rundunar sojin ta ta NPA ta samar da rundunar mayakan 'yan tawaye a ɗaya daga cikin tashin hankali mafi daɗewa a duniya. Rikici tsakanin rundunar sojin ta NPA da gwamnatin Philippines ya sanadiyar kashe sama da mutane 40,000. Jam'iyyar ta wallafa wata sanarwa a shafinta na yanar gizo tana cewa talakawan ƙasar ta Philippines suna jimamin rasuwar gwarzo malami kuma jagoransu. Shugaban na gurguzu da ya gudun hijira ya zauna a Turai tun daga ƙarshen shekarun 1980 bayan an sake shi daga kurkuku sakamakon rushewar gwamnatin kama karya ta Ferdinand Marcos wanda aka zaɓi ta kwara mai sunansa a matsayin shugaban ƙasa a zaɓen watan Mayun wannan shekara.
Murtala Faruk sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cigaba da tallafawa kasashe masu karamin karfi, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID za a tallafa dala miliyan 6 don bunƙasa harkar noma a arewacin ƙasar Ghana. Wakilinmu a Ghana Ruwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani.
Taimakon na dala miliyan 6 wata dama ce ga masu bukata cikin gundumomi 16 na jiha arewaci, kudu maso gabas da kuma jihar sama maso yamma, yadda zai magance manyan kalubale da ake fuskanta a aikin gona, kuma zai ta'allaka ne akan ire-iren kayan gona guda 12 kamar masara, kaɗanya da sauran tsiro, dangin wake, gyaɗa, zogale, mangaro da sauransu. Shugaban cibiyar ta NSR Ghana Michael Dukri ya ce harkokin gabansu shine su himmanta masu bukata daga mutane, gungu-gungu da kungiyoyi da ke taimakawa mata da matasa, musamman da kungiyoyi da mata ke jagora da kuma suke bukatar bunkasa harkokinsu na aikin gona din.
It's all about productivity. And what's really exciting is that we're working in 9 cropping systems over the next 4.5 years.
Duk dai maganar sarrafa ake yi, kuma abin da ke da sha'awa shine muna aiki ne akan tsarin kayan gona guda 9 cikin shekaru 4.5. Harkar MSR dai shine tabbatar da bunƙasar aikin gona, kuma muna gudanar da ayyukan bincike tare da DSLS da sauransu. Yadda za mu rinka yin amfani da fasaha mu rage wahalan aiki, amma kuma mu samu haɓaka sarrafa. Ita director dagewa da haɗewar halin rayuwa na harkokin MSR Zainab Abdullah cewa ta yi USAID ta amince da irin rawar da mata da matasa ke takawa a cikin harkokin aikin gona, don haka tallafa musu da gudunmawa zai yi matukan tasiri.
And we believe that supporting women, youth and PWDs with such a component will help them.
Kuma mun yi imani tallafawa mata da matasa da kuma nakasassu a wannan irin fikira zai taimaka ainihin su bunkasa kasuwancinsu, ya kuma taimaka musu gane irin damarmaki mafi kyau da ke akwai. Na ba su gulo da ɗaya sarkin Musa wani abaka mai suna Sule Isa manomi ne a jiha Gabashi ya yi bayanin cewa in har irin taimakon nan zai rinka zuwa musu za su bunkasa sarrafansu na aikin gona.
Muka samu wannan taimako, wallahi mun gode ma Allah. Because yanzu Ghana ba hoe and cutlass guna ake yi ba, mechanism. Muka samu waɗannan combined harvesters da su saura, wallahi ya bari aikinmu ya ci gaba.
kome mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martaban abinci Jafaru Dan Kwabiya zai ce game da wannan taimako.
Sa wannan taimako na USAID za ta iya ta taimaka har inda an sa kudin a inda ya kamanci a sata, sa'annan har inda manoman da kansu su za su amfana. Saboda USAID ta fara aikin ta ba yau ba, mun ga tsarin su daban-daban na advance, feed the future, finger da sauransu, amma har ila yau kuma waɗanda aka ce sun amfani da wannan kudin har ila yau rayuwansu yanda yake haka take. Cisa abu ne da in mun samu sakiya muka samu wannan kudi aka yi amfani da ita kuma yanda ya dace, to za mu samu mafita sosai. Zai taimaki Ghana, zai taimaki Talakawa, zai taimaki manoma.
Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafan sada zumunta Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe mu bayyana filin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan Bawa Jangwarzo. Masu tambaya, Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa dan Malam mai wankin hula Garbo Miga, jihar Jigawa, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ina so ku tambaya mun masana, shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansu albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goronyo, jihar Sokoton, Najeriya. Bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Bawa Jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audugire, malamin tarihi a kwalejin Horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hon, wanda ya ce,
abinda za a ce game da tarihin Bawa Jangwarzo shine cewa shine sarkin Gobir wanda ya yi sarauta daga 1772 zuwa 1790 daidai. Mutum ne jarumi kuma sadauki sosai, sananne yayi yaki da dama, misali yayi yaki da Zamfara, Katsina, Maradi da sauransu. Yayi kokarin yakar yankin Yarabawa ma, amma sun nemi sulhu da shi, wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi. Ko yanzu akwai gari mai suna Gobir a cikin jihar Kwara, wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar Gobir da Yarabawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin Shehu Usman Dan Fodiyo. Da farko dai an ce ya so ya halaga Shehu ne ganin cewa Shehu Usman Dan Fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa. A shekarar 1788 ya gayyaci Shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya, amma an ce da nira ya halaga Shehu. Shehu Usman Dan Fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum 1000, wanda hakan ya sa shi Bawa Jangwarzo ya canza shawara, wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganar kisa ba. Maimakon haka sai ba malamai kyauta, kuma an ce kyautan da ya ba mu Shehu Usman Dan Fodiyo ya fi na kowane ne a lokacin din. Amma Shehu Usman Dan Fodiyo ya ki karban wannan kyautan, a maimakon haka sai shi shehu a maimakon haka sai shi shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko yace a bashi dama ya yi azi ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son bin sa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda zamu ce girmama malamai kenan sannan na hudu yace a saki ƴan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaka da siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci bawa jangarzu ya rasu a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alkalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar Sokoto an ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda 30 wanda dukansu suna da alaka da masarautar Gobir din ne wannan dai shine abin da zamu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai
sai kuma an sar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokin su idan masu tambayar da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yace
Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda kaga cewa kana kunna radion ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila sun saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radion nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatan su to da farko abinda nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio walau hukuma ce walau kasa ce walau wani ne mutun haka mai cin gashin kansa saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban to amma tunda tambayar ka ba akan wannan kai ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatan su albashi wato da farko ina so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio wannan ya hada da manya-manyan gidajen radio mu da kuma kanana to duk wata talla da kaji aka yi zaka tarar cewa an yi ta ne da manufa manufar ko ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya to tunda yake kuwa haka ne to waɗannan din biya suke yi a tallata musu hajojin su ko kuma a tallata musu ƴan takaran su to don haka biya za su yi baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan dauka to shi ma biya ake yi suna samun kudi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance zaka tarar cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so ɗan ƙasa su ribata su fahimci yanda al'amarin yake to waɗannan ma akan yada su a gidajen radio kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye watakila zaka lura da cewa misali idan aka ce watan Ramadana ya kama zaka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake watsawa kuma zaka ji an ce wane ne dauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke daukan nauyi to kuma sukan biya Baya ga wannan kuma akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyin su ko kuma wata fadakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan fadakarwa ko kuma wayar da kai haka nan kuma a wasu lokuta zaka ga ko kuma zaka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kudade da zaka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lalle ne kuma ka tarar cewa duk wanda ya sa kudi a lokacin da yake so za a kira shi ba to zaka tarar cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radio kudi ina so ka fahimci cewa darajar gidan radio ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa zaka tarar cewa wani lokaci za a yi zaka ga ana gudanar da wani shiri sai kaga an bada dama ana kira daga wurare da yawa zaka ji wannan yace na kira ne daga Sokoto ni ne wane kaza yanzu misali ga kanan aika ma VOA da wannan tambaya kuma daga Sokoto kake shedar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radio kenan zaka ga an turo wata tambaya daga wata kasa daban ko daga Ghana da dukkan inda Hausawa suke wannan sheda ce dake nuna cewa mutane na sauraron gidan radio to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da ƴan takarkaru ko kuma ƴan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takaran su da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuka sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai kaga cewa sun dauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali zaka ga wani lokaci ko zaka saurare an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa wajen biyan albashi na wani yafi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce koko sana'a ce ai dole ne wani yafi wani daraja kuma wani yafi wani iya aikin wani kuma yafi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi ne general manager misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yanda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce zamu ce ta sirri anan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya nagode
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilin mu Ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu kuma abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam
a gai da baban Lela yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Sai ce ta zo ta uku a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar bayan da yawa sabar ta doke Morocco da ci 2-1 wasan fitar da kasa ta uku ta gasar to sai dai za a iya cewa duk da wannan nasarar kasar ta Croatia ta dan sami koma baya kasancewar ta taba kaiwa wasan karshe ta gasar a gasannin da suka gabata to amma kuma wannan wata babban nasara ce ga jagoran ƴan wasan kungiyar Luka Modric mai shekaru 37 wanda kawo yanzu ya bugawa kasar adadin wasanni 162 kuma ake hasashen watakila wannan wasan ce ta karshe da zai bugawa kasar tashi
a bangaren kasar Morocco kuma duk da yake ta sha kashi ne a wasan to amma kuma hakan bai shafi gagarumin sabon tarihin da ta kafa ba na kasancewa kasar Afrika ta farko da ta sami kaiwa wannan matakin na gasar ta cin kofin duniya yanzu haka kuma hankali ya karkata kan karon battar karfe da za a yi tsakanin Faransa da Argentina a wasan karshe ta gasar ta cin kofin duniya a gobe Lahadi ra'ayoyi mabambanta kuma na ci gaba da karaɗe wuraren tattaunawar jama'a har ma da kafafen sada zumunta na yanar gizo musamman dangane da babban gurin shahararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi na samun lashe gasar ta duniya domin kafa babban tarihin da ba mai irinsa a duniyar kwallon kafa da alama kuma wannan ce dama ta karshe ga Messi wanda ya lashe lambar gwarzon dan kwallon duniya har sau 7 ya kuma sami nasarori da dama amma kuma bai taba samun damar daga kofin na duniya ba
sunana Abba Salihu Ahmad wannan shi zai nuna ainihin bambancin sa da saura kuma kamar shi kadai ne kawai ya rage masa cikin nasarorin da yayi na harkar kwallo wanda da ya samu ya daga wannan kofin to ya kafa tarihin da babu wani wanda adda shi kuma ana da yakinin cewa ba za a samu wani wanda zai sake kafa tarihin nan ba nan kusa ba a sanin ma abin da gobe za ta haifar ba kuma idan ka duba shi wannan kofin na duniya shi ne kadai wanda Messi bai samu ba wanda da ya same shi to shikenan ya riga ya bar tarihin da ba wani dan wasa wanda ya bar shi
to sai dai a bangaren kasar Faransa mai neman kafa tarihin zama kasa ta farko da ta sami lashe kofin na duniya sau biyu a jere a wannan zamanin mai horar da 'yan wasan kasar Didier Deschamps ya ce yana sane da dimbin jama'ar da ke fatar Argentina ta lashe gasar ta bana musamman saboda Messi amma ya ce san wannan bai dada shi da kasa ba Deschamps ya ce ya lura cewar an bar su kadai a yayin da duniya ta raja'a kan fatan nasara ga Messi da kasarsa ta Argentina amma ya ce hakan ba zai shafi kuduri da kwazonsa da na 'yan wasansa ba A nahiyar Afirka kuma kasar Afirka ta Kudu ta kaddamar da soma fafutukar neman damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 hakan na zuwa ne bayan da aka tabbatar da kwace damar karbar bakuncin gasar daga kasar Gini idan kuma har kasar ta Afirka ta Kudu ta sami damar zai kasance karo na uku kenan da take karbar bakuncin gasar ta nahiyar Afirka bayan da ta karbi bakuncin gasannin na shekara ta 1996 da 2013 wadanda kuma duk da farko an tsara gudanar da su ne a wasu kasashe na daban kasar Kenya ce aka tsara za ta karbi bakuncin gasar ta shekara ta 1996 amma kuma ta janye a kashin kanta yayin da a shekarar 2013 kuma aka tsara gudanar da ita a kasar Libya to amma yakin basasa da ya barke a kasar ya tilasta aka mayar da ita a kasar ta Afirka ta Kudu
a gaishe ka yanzu kuma ga murtalan dai dauke da labarai amma wannan karan a takeici
to sarfilo a takeice ma'aikatan ceto sun sami zaro gawar wani karamin yaro dan shekara 1 da haihuwa daga baragozan wani gini a tsakiyar birnin Treviri biyo bayan wani harin makami da Rasha ta kai Kremlin ta ce hare-haren na makamai masu cin nisan zango da aka auna wasu muhimman wurare na Ukraine suna zuwa ne yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kammala taruka da kwamandojin dakarun sojinsa yana mai neman shawarwari kan yadda suke ganin za a ci gaba da samun nasara a mamayar da aka kai wa Ukraine. 'Yan kasar Tunisia sun nuna karancin sha'awa na shiga zaɓe a safiyar yau Asabar. A zaɓen majalisun dokoki da mafi akasarin jam'iyyun siyasa suka kaurace masa bayan da suka bayyana shi a zaman wani yunkurin ƙarshe na kafa gwamnatin mutum ɗaya na shugaban ƙasa Kais Saied. Zaɓen wanda ake gudanarwa shekaru 12 bayan ranar da wani mai sayar da kayan marmari Mohamed Bouazizi ya cinna wa kansa wuta a matsayin zanga-zanga da ta ja hankali a ƙasar ta Larabawa zai samar da sabuwar majalisar dokoki wadda ake ganin 'yan majalisar ba za su yi wani tasiri ba a manufofin gwamnati. Mamallakin kafar sadarwa ta Twitter Elon Musk ya wallafa sako da safiyar yau Asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar Alhamis.
Masu raro da kuma haka ne muka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a kasance da mu ƙarfe shirin na safe gobe Lahadi inda za mu kawo muku wani sabon shirin kamar kodayaushe za a izuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu ma na Facebook yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ita na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric ni Sarfila Hashin Gumin ke cewa salamu alaikum.